Bayanan da hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta Okritis ta bibiya ne a dangane da wani lodin miyagun kwayoyin da ya taso daga Mali don ratsa arewacin Niger da nufin shiga kasar Libya suka bada damar cafke magajin garin fashi da direbansa dauke da kilogram sama da 200 na hodar Iblis. A washegarin faruwar wannan al'amari, hukumomi sun tuso kayar waɗannan mutane zuwa birnin Yamai domin ci gaba da bincike. Kamar yadda aka bayyana a lokacin gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai, Komisiyar Nana Aishatu Usman Bako ita ce kakakin hukumar 'yan sanda.
Kayin dai kun ganta mun gwada muku, kuma an muku gwaji, kun gani lokacin da ministry ya zo an yi gwaji, an gwada muku cewa waye ce pure din. Cikakkiya ce, inda an ka auna wajen kilo 200 da 14 da yan kai ne kilogram na wannan kokain din. In an ka saida ta tsagoran kudi na wajen miliyar 11 ne da yan kai na sefa. Yanzu dai a zancen da muke muku mutum uku ne suke nan a nan wurin. Bincike bai kare ba, akwai waɗanda sun ka gudu, ana neman su. Mun samu telefon wajen 8 har da turaya a ciki wanda suke aiki da shi a cikin Desert. An samu bindiga 2, an samu mota 2 ga suna an gwada muku da shek, kuma shek na bank Dewa.
A maraɗima hukumar Okritis ta yi nasarar kama wani hafshakin ɗan kasuwa da ke safarar miyagun ƙwayoyi, inda aka tarar da tarin kwalayen wasu ƙwayoyi dangin tramol da ya ɓoye a wani gidan da ke unguwar Alidan Tsofo.
Wannan ɗan kasuwa shi safarar da yake yi ta wata ƙwaya ce da take kusan tramadol. Ita ba tramadol ba ce, amma karhin su kusan ɗaya ne, an canza mata kwalin ne sun ka canza don a samu a ɓadda sau. Tunda wannan ƙwayar da an ka samu ita wajen kimanin kilogram wajen 450 an ka samu a can wannan karton 30 ga sunan mun gwada muku.
Wata tawagar mambobin gwamnati da lauyoyin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Hamma Sule ta ziyarci ofishin Okritis domin jinjinawa ma'aikata. Suna masu cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an gudanar da cikakken binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan ƙazamar haka.
Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les traquer.
Cikin irin wannan yanayi na fuskantar yaduwar fatocin miyagun ƙwayoyi, ƙungiyoyi masu zaman kansu na da rawar takawa wajen ayyukan waye kan al'umma, in ji shugaban ƙungiyar Adena mai yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi Ganda Sale.
In an samu irin waɗannan miyagun ƙwayoyi, in cikin gida ne, in cikin mota ne, in cikin avion ne, in cikin bato ne, ya kamata abinda dokar ta hodi a saida a ba masu yaki da miyagun ƙwayoyi.
Wannan shine karon farko da ake kama wani ma'aikaci cikin harkar miyagun ƙwayoyi a nan Niger. Kore yake a shekarar 2017 ma jami'an tsaron ƙasar Gambia sun kama wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin Niger na wancan lokaci dauke da hodar Iblis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.